shugabannin duniya sun tabbatar da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa ne a wani taron gefen taron kollin majalisar dinkin duniya wanda ya tattara mahalarta da suka hada da babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da shugaban taron kollin na majalisar dinkin duniya na cikin shekaru 74 Tijjani Muhammad Bande da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar majalisar dinkin duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da wakilan gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu. Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumar nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa a yaki da cututtuka da ake iya dauka kamar cutar sida da tarin fuka da malaria, yayin da ake kuma magance cututtukan da ba iya dauka ta wannan hanyar samar da kiwon lafiya a matakin farko mai inganci.
The political declaration also states the need to ensure universal access to sexual and reproductive health care services and reproductive rights. It is essential to protect well-being and dignity of women and girls.
Guterres ya ce wannan sanarwar siyasa akan tsarin kiwon lafiya ta bayyana muhimmancin samar da yancin kiwon lafiyar jima'i da haihuwa ga kowa, tana da kuma muhimmanci ga kare walwala da mutuncin mata da 'yan mata. A nasa bangare, babban darantar hukumar WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau muna kira ga duk kasashe da su kara zuba jari akan samar da kiwon lafiyar matakin farko akalla kashi 1 cikin 100 na dukiyar kasar ta hanyar ƙara kasafi ko kuma sauyin mazaunin tsarin kiwon lafiya ko kuma biyu duka.
WHO estimates this investment would save about 60 million lives every year and extend
ya ce hukumar kiwon lafiya ta WHO ta kiyasta wannan jari a fannin lafiya zai ceto rayukan kimanin mutane miliyan 60 a duk shekara, kana ya kara yawan shekarun al'umma da kashi 3.7 nan da shekarar 2030. Isa Ali shi ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Valda a kasar Ghana, yana cikin mahalartan wannan taron, ya kuma yi mana karin haske akan rawa da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa a wannan aikin.
Akwai wani lokacin da ake alkaura daban kuma ba cikawa, matsalan kenan, saboda shi an zo ne a tunasar da manya da su gane cewa kama ababen da anka dace yau yana cikin shirin da su ma sun kai mana alkawali, duniya duka alkawali kama za su yi kokari su magance shi, kuma da iko Allah za mu tsaya kansu, mu aikin mu kenan, mu kungiya masu zaman kansu, mu NGOs kenan, mu iya mu tunasar da su, saboda ni kowane shekara ana zuwa zama UN a dace kan takarduna, a dace kan programs da dama, amma in an koma gida sai a manta, saboda shi yanzu mun zo ne nan mu tuna musu, kuma in mun ka koma gida kuma za mu ci gaba muna tuna musu kamin sabon shekara a samu ci gaba cikin rayukan jama'a baki daya a kasashen Afrika.
Sai dai malamai suna sa ran talakawa ne za su amfana da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa, musamman a kasashe masu tasowa kamar Afrika da sauransu. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka, daga zauren taro na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York.